الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 29 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 16 ga watan 10 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata to shi abinda muke so mu gane in ya kasance kamar misali maslaha ce ta rayuwa kamar abin da ya shafi hutu na karatu da sauransu wannan su kamar yadda bayani ya gabata matsayin shi halatta ne kenan karatu in ta ida amfani tana iya yiwuwa a gaba ta dan yi wani amfani in ko kwata-kwata an ƙara amfani da ita to wannan mutum yana iya rabuwa da ita saboda wata fa babu ko wata fa'ida tare da ita amma in ka san har a gaba ka neme ta to ba matsala ba ne ba mutum ya aje irin wannan hoton ba laifi ba ne to wannan wai maganar in mutum ya daga hannunsa ya yi addu'a a ƙarshe sai ya ce fatiha wannan baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kawai abin da ya tabbata a sunna game da addu'a daga hannu wanda daga hannuwa a wajen addu'a sababi ne daga cikin sababa na samun karbuwarta kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka mai matukar kunya ne kuma mai karamci ne ubangiji ta'ala yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwa ya roke shi ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba hadisi ne sahihi wanda wannan hadisi yana tabbatar da daga hannuwa a wajen addu'a sababi ne na samun karbuwarta don haka shi hadisin daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir sama da sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannuwansa to wannan daga hannun shi kadai ne ya tabbata in mutum ya gama addu'a shafar huska shi ma wannan bai tabbata ba hadisin da ya zo akan haka hadisi ne dhaifi an gane ko balanta na kuma shafawa a kirji wanda shi kwata-kwata ma babu asali to haka a ƙarshen addu'ar in mutum ya gama da zai ce fatiha shi ma wannan baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka daga hannuwanka ka rutu ubangijinka in ka gama ka aje hannuwanka shi ne iya abin da ya zo a sunna na'am daukar mi wai misali yin ilmaji ta hudu ba ta juma'a wannan ba laifi ba ne wasila ce ta yada da'awa da karantarwa an gane ko a inda aka ci gaba ba wani bane ba zai tsaya da kamera yana dauka kamerar tuntuna a hake take ko ina dauka take a cikin masallata nan ma rashin ci gaba ne dole sai an samu wani wanda zai tsaya ya dau wannan huduba wannan yana daga cikin yada da'awa abu ne wanda yake ya halatta ko kuma mu ce ma abu ne wanda yana iya kaiwa matsayin mustahabi domin yin kokarin kenan yada duk abubuwan da ake karantarwa na addini saboda waɗanda ba su samu halartar masallaci za su iya fa'idanta da wannan huduba ta hanyar sauraro ko ta hanyar gani kenan ta hanyar talabijin ba laifi ba ne wai haka ne ba a tambayar mutumin da ya mutu a ranar juma'a haka ne hadisi ne sahihi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya masa rasuwa daren juma'a ko a ranar juma'a to Allah yana dauke masa tambaya ta kabari a wata riwaya ana kare shi game da azaba ta kabari dan haka in aka ce dare yana farawa ne daga fadawar rana zuwa ketowar alfajir shi kuma yini daga ketowar alfajir zuwa fadawar rana misali mutumin da ranar alkamis Allah ya masa rasuwa bayan faduwar rana to har akai ketowar alfajir ya samu wannan fadula Allah ya dauke masa tambayoyin da ake ma bawa a cikin kabari haka mutumin da ya mutu a ranar juma'a daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana wanda ya mutu a wannan tsakanin shi ma Allah ya dauke masa wato tambaya ta gabari kenan anan abin da muke so mu gane yinin alkamis baya ciki dare kuma na juma'a ran yinin juma'a daren asabar baya ciki kenan in aka ce daren juma'a daga faduwar rana ranar alkamis kenan zuwa ketowar alfajir idan aka ce ranar juma'a kenan tun daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana wai misali dan da aka haifa kamar bayan magariba duk wanda aka haifa bayan magariba bayan faduwar rana ba a lissafawa da wannan yini amma in kafin faduwar rana da awa daya ko mu ce da minti daya ma in aka haifi da ana iya lissafawa da wannan yini misali yau muna ranar juma'a kafin rana ta fadi da minti 5 misali aka haifa maka da to juma'ar kana iya lissafawa da ita yau sai ka ce 1 kenan asabar 2 lahadi 3 litinin 4 talata 5 laraba 6 kenan alhamis in ta dawo shine yini na 7 tare da cewa su malaman malikiya sun tafi akan yinin da aka yi aihuwa ba a lissafawa da shi jefar da shi yake sai in ya kwana za a ce 1 to amma abin da yazo a nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ragon suna akan yanka ma yaro a ran 7 yini na 7 kin aihuwa to dan haka daidai da minti 1 in ya samu a cikin wannan yankin yini to ya samu yini ba sai ya samu yinin cikakke ba gaba ɗaya in dai ya samu wani yanki daga cikin yinin to ana iya lissafawa da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul jihad wa siyar mun tsaya kuma ƙarshen babi na 128 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamakon lada game da duk wanda ya rike ma wani likkafa a lokacin da zai hau abin hawa wani hauhi da abin da ya yi kama da haka menene ya yi kama da rike likkafa shine da zaka caccaba mutum ya hau ko ka buɗa masa mota ya shiga ko ka hudda masa jack na babur ya hau da abin da yake kama da haka ko kuma kasancewar misali zai lauta wani kaya ka kama masa ya lauta kayan akan abun hawan ko kuma abun hawan sa ya tsaya ya kasa tadawa kai ka tada masa ko mota ce ka kama a tura masa ta tashi an gane ko ko misali kayan sa sun zube ka dauko ka meka masa ko ka tattaya shi tattarewa a dora to wannan duk wanda ya haka to yana da wani sakamako na lada abun Allah subhanahu wataala kamar yanda malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a karkashin baban na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa manzon Allah yace dukkan gabbai na mutane manzon Allah yace akwai wajibin sadaka akan su dan adam Allah ya halicce shi akan gaba 360 kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim duk dan adam adadin gaban da suke jikin shi 360 ne to Allah ya wajabta masa sadaka a kowane yini gulgudan adadin gaban da suke jikin shi dan haka a wancan hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah sai yake cewa raka'a biyu da mutum zai yi a lokacin wallaha to ta dauke masa wannan sadaka 360 da aka wajabta masa ta biya wannan sadaka gaba daya raka'a biyu kacin da mutum zai yi a lokacin wallaha sai yace kullu yawmin tadlu'u fihi shams manzo Allah yace dukkan yinin da rana ke hudowa a cikin sa ya adilu bainal islaini musulmin da zai yi kokarin sasanta tsakanin mutum biyu waɗanda ba sa ga maciji waɗanda suka samu rashin zutuwa da juna manzo Allah yace sadaka mutum yana da ladan sadaka idan ka ga mutum biyu suna rikici kai kokarin sasanta tsakanin su to kana da ladan sadaka a gun Allah subhanahu wataala sai yace wa yu'inu ar-rajula ala dabbatihi fa yahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqa manzo Allah yace musulmi da zai taimaka ma mutum ala dabbatihi wato game da dabbar sa kenan fa yahmilu 'alayha ya lauta kaya akan ta ko shi ya hau aw yarfa'u 'alayha mata'ahu wannan kokonto ne aka samu na marwayicin tare da cewa lafazin fa yahmilu alaiha yana daukan ma'ana biyu ka taimaka masa ya hau ko ka taimaka masa ya dora kayan lafta kayan sa akan dabbar duk lafazin fa yahmilu alaiha ya dauki wannan ma'ana shine yace fa aw yarfa'u alaiha mata'ahu ko ya lafta kayan sa akan dabbar manzo Allah yace sadaka yace kana da ladan sadaka dan haka wannan kenan shine mahallul shahid idan ka rike ma mutum likafa in aka ce likafa shine karfen da ake daura masa kududu ma'ana wata fata wanda a jikin sirdi yake kenan in mutum zai hau doki ko zai haura gumi da abin da yake kama da haka sai a dan rike masa kenan sai ya taka sai ya hau shine ake kira likafa shine a larabci kenan rikab ake kira shi sai yace wal kalimatu tayyiba sadaqa manzo Allah yace daddadar kalima da musulmi zai fada ma dan uwansa to yana da ladan sadaka an gane ko mutum ya maka bakar magana kace Allah ya baka hakuri to wannan Allah ya baka hakuri da ka fada kana da ladan sadaka ko almajiri yayi bara baka da abin da zaka bashi kace Allah ya bada gaba kamar yanda ya yan uwa maradawa suke fada nan ku sai ka ce Allah ya bada hakuri ko Allah ya sa mu dace ko Allah ya cishe ka da duk abin da yake kama da haka to kana da ladan sadaka tamkar ka bashi sadaka wannan kalima daddada da kai masa dan haka kalima daddada ba ta da iyaka duk wata kalima mai dadi da zaka fada ma dan uwanka musulmi to kana da ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa kullu khatwatin yakhtuha ila salati sadaka. Manzo Allah ya ce dukkan taki da musulmi zai yi zuwa sallah, manzo Allah ya ce yana da ladan sadaka. Don haka wanda gidansa ya fi nisa da masallaci, to ladansa ya fi yawa. Kamar yadda hadisi ne sahihi, akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a duk jama'ar da suke zawwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah, ba wanda gidansa ya fi nashi nisa. Wasu sai suke ba shi shawarar cewa ai ya kamata wani ka sayi wani koda jaki ne, ka ringa hayowa a cikin duhun dare kana zawwa, ga sanyi ga zafi, ai ya fiye maka sauki. Sai yake ba su amsar cewa ya ce wallahi ba na kaunar a ce gidana yana makwabtaka da masallaci. Ya ce ni abinda nake fata, nake kauna abun Ubangijina, taki na da zan yi zuwa da zawwa masallaci a ringa rubuta min lada. Aka faɗa ma manzo Allah ya tabbatar da cewa haka ne. Duk takin da zai yi zuwa masallaci to yana da lada. To kaga anan a kaɗan, idan mutum ya fita daga gidansa zuwa masallaci, in ma a ce misali tsakanin gidanshi da masallaci ya kai metir 50, aƙalla a samu taki ya fi 50 ko sama da haka. To duk takin da za ka yi kana da lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. Balma a wata riwaya manzo Allah ya ce duk takin da mutum zai yi zuwa masallaci akan ɗaukaka darajarsa, kuma akan shafe masa zunubinsa har a kai lokacin da zai shiga masallaci. Sannan sai ya ce wa yumidul adaa ni tariqi sadaqa. Manzo Allah ya ce musulmi da zai gusar da duk wani abu da zai iya cutar da jama'a gabarin hanya, manzo Allah ya ce yana da ladan sadaqa. Duk abin da zai iya cutar da jama'a ka gusar da shi gabarin hanya, to wannan kana da ladan sadaqa. Misali wani dutse ne wanda wani yakan iya yin tuntube da shi, kuma wata kusa ce wani yakan iya takawa ta yi masa rauni, ko abin hawansa ya taka kusar ta tilla masa taya, ko kasancewar wani langa-langa ne ko wata kwalba, ko kasancewar wani ruwa ne a kan hanya wanda mutane in sun zo sai sun yi wahala sun kewaye, ka yi ƙoƙarin binne shi, ko ruwa ne wanda yake na ƙazamta wanda in ya fatsumma wani yana iya najastar da shi, ko misali bayan gari ne wani ya zo ya yi a kan hanya wanda duk wanda ya gani ranshi sai ya ɓaci, ka yi ƙoƙarin kwashewa ka maida gefe ko ka binne, to kana da ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yana nuna mana wato musulunci, wato shi ne musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsafta. Musulmi shi ne tsaftatacce, kuma shi ne ya gaji tsafta kenan, ba sai wani malamin tsafta daga can ƙasashen Turai ya zo ya ce ya koya muku tsafta. Duk wani abu wanda yake na ƙazamta na shara, to baya halatta mu bar shi akan hanya. Mu yi ƙoƙari mu tsaftace hanyoyinmu. An ce mu tsaftace hanya, to ka tsaftace hanya ka bar gidanka da ƙazamta. To don haka kasancewar wannan hadisi dai yana ƙara fa'idantar da mu, shine taimakekke ne juna. Duk abin da ka san in ka kawo ma ɗan uwanka musulmi a matsayin agaji ne, to ka tabbata kana da ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kenan, in ka ga abin hawan mutum ya tsaya, to ka tsaya ka taimaka masa. Wannan taimakawa da za ka yi masa kana da ladan sadaka. In hawa ne zai yi, ka kama masa ya hau. In wasu kaya ne zai lamta, ka kama masa. In mota ce ta tsaya ya buƙaci a tura masa, ka tura masa. In ka iya ƙwanƙwale buji misali ka tada masa, wannan duka kana da ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله هو ابن عمر الأمري عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال حدثنا عبد الله بن مسلم هو الكعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مالم الله يجيكن سنفتا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin yin bulaguro da alqur'ani zuwa kasar makiya. Su wane ne makiya? Su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Yin bulaguro da alqur'ani sukutun zuwa kasar kafirai, to wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karhancin imma karhanci ne na haramci ko kuma na tsarkakewa, tare da cewa a wata riwaya ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da yin bulaguro da alqur'ani zuwa kasar makiya, wanda hani ko in yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon sa kai tsaye, abinda wannan hani yake fa'idantarwa haramci, sai an samu alamar da ta juyar da shi daga haramci zuwa karhanci. To shine anan malam yazo da hadisin wato Muhammad ibn Bishr, shine yace wa kadhalika yurwa, yace haka aka rawaito daga Muhammad ibn Bishr, shi kuma daga Ubaydullah ibn Umar al-Umari, shi kuma daga Nafi, shi kuma daga Abdullah dan Umar, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ita wannan riwaya Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya a cikin littafinsa al-Musnad wato ya wassala wannan riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusafara bil qur'ani ila ardil adu makhafata an yanalahu al adu. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci yin bulaguro da al qur'ani zuwa kasar makiya, sune waɗanda suka kafirce ma Ubangiji. Sai yace makhafata an yanalahu al'adu, dan jin tsoron kada su makiya su wulakanta alqur'ani, dan jin tsoron kada su wulakanta shi. Akwai wani hoton bidiyo wanda a cikin wannan shekara a cikin watan Ut, wajen 20 ga watan Ut a Swaid, wanda aka zo a wani fili inda musulmi suna ta zanga-zanga akan wani wulakanci da aka ma alqur'ani. Akwai hoton shi gaya yana balo da alqur'ani, yana balo da shi, ya halba ma dan uwan shi, shi ma ya halba, daga can kuma ɗaya ya zo ya da zazzaga ma alqur'anin fitar, suka kunna masa wuta. A wannan shekara a Swaid aka yi wannan 20 ga watan Ut. To dan haka kasancewar wannan shine illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi bulaguro da alqur'ani zuwa kasar wato kafirai, ba dan komai ba, dan jin tsoron wato kada su wulakantar da alqur'ani. Shine kenan alqur'ani wanda yake dungurun gunkin shi a hade, to wannan akwai karhancin ayi bulaguro da shi zuwa kasar makiya. Shine anan yawa, shine kenan shine yace an rawaito daga Muhammad ibn Bishr shi kuma daga Ubaydillah shi kuma daga Nafi shi kuma daga Ibn Umar shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yace wata ba a hubunin Ishaqa wato shine yake cewa wata ba abu wato ibn Ishaq wato ibn Ishaq wato yama Muhammad wato ibn Bishr wato mutaba'a kenan akan riwayar wannan hadisi daga Nafi shi kuma daga Ibn Umar shi kuma daga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan Muhammad ibn Ishaq sannan sai yake fada cewa wa kad safara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu fi ardil aduwi wa hum ya'lamuna alquran yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi bulaguro zuwa kasar makkiya alhali kuma sun sani alquran kenan wannan yana nuna cewa shi mahaddacin alqur'ani ba a karhanta ba yayi bulaguro zuwa kasar makkiya saboda alqur'anin gaba daya a cikin kokwallowar shi yake an gane ko qur'anin gaba daya kenan a cikin kokwallowar shi yake to amma shi wannan alqur'ani da yake cikin mushaf an rubuta shi a cikin takardu idan aka yi bulaguro da shi zuwa kasar makkiya to akwai jin tsoron wulakantar da wannan alqur'ani wasu makiya don haka daga cikin magabata yawa shi ne sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban hadisin al-imamu malik daga Nafi shi kuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil qur'ani ila ardil adu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin bulaguro da alqur'ani zuwa kasar wato makkiya wanda a cikin wata riwaya wadda ta zo ta hanyar ayyub ibnu abi tamima as-siktiyani a cikin sahihu muslim manzo Allah sai yake cewa fa inni la amanu an yanalahu al'adu yace domin ni ban amince ba makkiya su wulakanta alqur'ani ban amince ba in an yi bulaguro da shi za su iya wulakanta shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhanta to dan haka daga cikin magabata wato sun hadu magabata sun yi ijma'in akan cewa wato duk wata tawaga ta yaki wanda jama'ar da ba su da yawa wanda ana jin tsoron lalle ana iya wulakanta alqur'ani in sun tafi da shi to wannan malamai sun yi ijma'in cewa baya halatta ayi bulaguro da shi a inda suka yi sabani adadin jama'a mai yawa kamar runduna ta yaki za ta tafi to anan suka ce ba laifi ana iya zuwa an gane ko in ya kasance jama'a ce mai yawa amma in jama'a ce ir kadan to wannan baya dacewa su yi bulaguro da qur'ani zuwa kasar makkiya shi al-imam malik Allah ya ji kansa shi yayi hali mutlaqan sawa'an jama'a ce mai yawa ko ir kadan ce ya tafi akan cewa in dai kasa ce ta kafirai to baya halatta ayi bulaguro da alqur'ani aje da shi an gane ku to dan haka al-imam shafi'i Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa su malaman shafi'iya suka ce karhancin yana da alaka ne game da jima alqur'ani tsoro in har akwai amintuwa an tabbata ba abinda zai samu alqur'ani na wulakanci to ko mutun dai ne ba laifi yana iya tafiya da shi inda daman illar mu yace makafata an yana da kulatu dan jin tsoron kada makiya su wulakanta alqur'ani kenan in har an amuntu game da wulakanta alqur'ani to babu bambanci tsakanin jama'a el kadan da jama'a mai yawa kenan ana iya tafiya da shi dan haka dai a takaice wannan hadisi da ire-irensa da shine malamai suka kafa hujja wato akan cewa kafiri baya halatta a sayar masa da alqur'ani a sayar ma kafiri alqur'ani haramu ne baya halatta to in ya riga ya saya shin cinikin ciniki ne batacce ko kuma a kokari za a yi a sayi alqur'anin abun shi a mayar masa da kudin a fitar da alqur'anin daga mulkin shi anan ne malamai suka dan yi sabani wasu sun ce kwata kwata cinikin batacce ne saboda baya halatta a sayar masa to haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa dalili ne wanda yake nuni kar a bar kafiri ya koyi alqur'ani a gane ko kar a bar shi ya koya illa kasancewar wasu daga cikin malaman malikiya suka ce ɗan ayoyi taƙaitattu saboda maslaha ta kafa masa hujja ta wannan ba laifi ana iya barin shi ya koya amma ya koyi alqur'ani gaba ɗaya to wannan baya halatta a kyale kafiri saboda yakan iya samun wata kafa ce domin tabarna kenan in har yana so ya zo a karanta masa alqur'anin a fassara masa a gaya masa abinda alqur'anin ya kunsa in yana da rabo ya mika wuya ya musulunta in ba shi da rabo kuma ya ta yi in Allah ya kaddara masa tarewa amma na a ce ya koya to ba a bar shi ba ya koya in har so yake ya koyi alqur'anin to a farko ya zo ya musulunta kar mu manta hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika ma wato Kaisar shine sarkin Rumawa wanda a cikin takaddar manzon Allah ya rubuta masa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min duni Allah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wannan ita ce hujjar wasu daga cikin malaman malikiya wanda suka tafi akan cewa ayoyi ɗan kadan ba laifi ana iya barin shi ya koya domin kafa masa hujja babu takbir inda al-harb قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي عن أيوب هو بن أبي تميمة السكتياني عن محمد هو بن سيرين عن أنس هو بن مالك رضي الله عنه أنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمصاهي على أعناكهم فلما رأوه قالوا محمد والخميس محمد والخميس فلجأوا إلى الحسن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا خمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر فأكفئت القدور بما فيها تابعه علي هو ابن المديني عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واتوانا بابيني واندكي بياني game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'ancin yin kabbara inda al-harb wato a bagen daga shar'anci ko kuma halacci illa kasancewar shar'ancin ya fi kusa domin ita wannan kabbara wato takan raunana abokan gaba waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko ita wannan kabbara da za su ji ana yi tamkar ana jefa musu ne kanabil wato ita ce kamar ana jefa musu wato bama bamai ne to shine anan malam yayi babi na musamman babu takbiri inda al-harb baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'ancin wato shine yin kabbara yawaita kabbara kenan agun yaki dan haka can cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ya umarce mu da yawaita ambaton shi lokacin da muka haɗu da abokan gaba wanda fadar Allahu akbar ko yana daga cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ash-shahid wadhkurullaha katsiran, ku ambaci ubangijin ku ambato mai yawa dan ku rabauta da abin da kuke guri a rayuwar ku ta duniya da makomar ku lahira. Da wannan aya malamai suka kafa hujja akan mustahabbancin yawan takabbara a fagen daga. Shine anan malam yazo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yana fada subhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Khaybar, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma yahudawan Khaybar dar maulikinka. Idan aka ce subha shine ma'ana ya masa tar mauliki. Me ake nihi tar mauliki a Hausa? Shine wato kamamaye abokin gaba ba tare da shiri ba, kai tsaye ku rugo ma abokan gaba. Duk abin da zai zo ya mamaye ka na bala'i da musiba ba tare da shiri ba, to shine ake kira wato shine at-tasbih, ma'ana kenan subbahu ya masa tar mauliki. Kamar yadda can cikin suratul qamar ubangiji ta'ala na faɗa wa laqad sabbahum bukratan azabun mustaqir, azaba madawwamiya. Ubangiji ta'ala yace ta ma mutanen annabu ludu karmawalkinka bukratan a lokacin safiya. To shine anan yace sabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Khaybar, yahudawan Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu karmawalkinka. Wannan kwa ya kasance ne a shekara ta 7 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da suka warware alƙawarin da yake tsakanin su da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai musu dauki na yaki. An gane ko? Bayan asuba, lokacin asuba manzon Allah ya kai musu hari. Wa qad kharaju bil masahi ala a'naqihim, a lokacin nan sun fito bil masahi da fantaryoyin su. Lafazin al masahi jami'i ne na misaha, idan aka ce misaha wato ita ce fantarya. An gane ko? Tana da wani suna na daban, ana ce mata kamuda, sannan ana ce mata kuma me, ita ce dai kuma galma, wanda dai ake tonawa, wanda manoma masu aikin garake suke amfani da ita. Ita ce dai fantarya ake kiranta ana, ita ce misaha. Shine yace wa qad kharaju bil masahi ala anaqihim, shine yace sun fito da fantaryoyin su ala anaqihim, sun rataya a wuyan su. Dama ana ake rataya ta in za a tafi gona ko za a tafi garka. Falan ma ra'auhu, lokacin da, domin su dama mutanen Khaybar manoma ne, yahudawan Khaybar manoma ne, garake gare su, ko mu ce gonakai gare su na dabin nai. Falan ma ra'auhu, lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya duru garin su da jama'arsa, alu sai suka ringa faɗa junan su da juna, Muhammad wal Khamis, Muhammad wal Khamis. Wawun anan bi ma'ana ma'a, domin maf'ulun ma'ahu ne. Muhammad wal Khamis, ma'ana ga Muhammad nan wato da rundunar yaki. Idan aka ce al Khamis, suna ne na rundunar yaki. Muhammad wal Khamis, ai Muhammad ma'al Khamis, ga Muhammad nan tare da rundunar yaki sun zo. Haka suka ringa faɗa ma junansu, suka ringa faɗa. Me za a yi? Falaja'u ila al-hisn, sai suka yi maza suka fake suka koma cikin garinsu. Tunda sun fito daga cikin garu ne da sassafe, za a je gonakai. Fitowar da suke daga cikin garu kawai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rundunar yaki sun zo sun sauka gindin garin. To shine a lokacin da suka ringa faɗa ma junansu, Muhammad wal Khamis, Muhammad wal Khamis, ai Muhammad ne da rundunar yaki, ai Muhammad ne tare da rundunar yaki. Falaja'u ila al-hisn, sai suka fake zuwa garinsu suka shige. Farafa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yadayhi wa qala Allahu akbar, idan Allah ya daga hannuwan shi yace Allahu akbar, kharibat Khaybar, manzon Allah yace daga yau Khaibar birnin Khaibar manzon Allah yace ta rushe gaba ɗayan birnin ya rushe manzon Allah yace inna idza nazalna bi sahati qaumi yace mu jama'a ta mu'minai in har muka sauka a balbalin wasu jama'a to fa sa'a sabahul munzari jama'ar da aka musu gargadi basu karfi gargadi ba asbar su ta nunana duk jama'ar da aka galgade su suka ki karbar wannan galgadi to asbar su ta nunana sai yace wa asabna umran yace sai muka samu jakai fada bakhna ha muka soke wannan jakai muka yanka aka fide aka ringa dafa nama domin kasancewar sababin abin da yasa suka yanka jakai suka ringa ci suka ringa dafawa domin sun kawo kukan su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kar mu fahimci cewa yakin Khaibar yini ɗaya ne a kwanuka ne da dama kwanuka ne da dama aka kwashi kafin a gama yakin to ya kai guzurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya kare yunwa ta cin musu kamar yadda yake cikin wata wani hadisi gona ta tafarnuwa suka ci sai suka shiga suke ta ci saboda tsabar yunwa in ka ga mutum yana cin tafarnuwa ko albasa ai yunwa ta yunwa to a lokacin nan suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi izinin su soke jakai a dafa nama a ci manzon Allah ya ba su izini aka ringa soke jakuna aka ringa soke su sai wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ukilatil humur yace ya manzon Allah ai duk an cinye jakuna hallo ya sake dawowa yace ya rasulullah ukilatil humur yace jakuna duk an yanka an cinye a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani mai shela daga cikin jama'ar sa shine anan yace fanada munadin nabiy sallallahu alaihi wasallam mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi shela in aka ce shela a Hausa sanarwa kenan wanda kuma yaji kunci yin wannan shela shine Abu Dalha Allah ya kara masa yadda shi manzon Allah ya tura ya fada musu cewa inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an lukumil umur kusanda cewa Allah da manzansa suna hadin ku game da cin naman jakuna wanda a wata riwaya akwai kayyadewa inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an lukumil umuril ahliya Allah da manzansa na hadin game da cin naman jakuna waɗanda suke na gida idan aka ce al-himarul ahli jaki wanda ake hawa ake dauta masa kaya to cin naman sa haramu ne amma in ya kasance jaki ne na jeji wanda ake kiran shi al-himarul wahashi to wannan kuma cin naman sa halaka ne kamar yanda karmu manta hadisi ya gabata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa Makka yana dauke da harami wani sahabi da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine As'ab ibn Jaffama al-Laythi sai ya dauki makamin sa ya shiga jeji sai ya horauto jakin jeji ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya fide jakin ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ki karba in karba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai ya jefa damuwa a zuciyar shi wannan sahabi manzon Allah sai ya ga damuwa a fuskar sa manzon Allah ya ce masa kada ka samu damuwa kada ka bata rai dan mun ki karbar kyautarka manzon Allah ya ce domin ina dauke da harami wanda yake dauke da harami ko baya halatta ya horauce naman jeji ko aka horauto takanas saboda shi baya halatta ya karba wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana jakin jeji cin naman shi halaka ne amma shi jaki na gida wanda ake hawa ake lauta masa kaya to cin naman shi haramun ne domin a wancan riwaya manzon Allah sai ya ce fa innahu rijsun, domin najasa ne, jaki na gida baya halatta a ci namansa. To shine anan yace inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumur, yace lalle Allah da manzansa suna hanin ku game da cin naman jakuna, jakuna waɗanda suke na gida wanda ake hawa ake lauta musu kaya, wanda wannan kenan sai ka hemu fa'idanci haramta cin naman jaki na gida. Wannan ya kasance ne a shekara ta 7 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibar. Fa ukufi ati al-qudur, a lokacin nan sai aka ringa kife tukwane akan kasa. Lafazin al-qudur jami'i ne na qidr, idan aka ce qidr tukunya kenan. Ga yacin cikin suratu Saba, wa qudurir rasiyat, shine yace fa ukufi ati al-qudur, sai aka ringa kife tukwane a kasa. Nama fa yana tafalfasa, shine yace bi ma fiha, fa ukufi ati al-qudur bi ma fiha, aka ringa kife tukwane akan kasa da duk naman da yake cikin su. Wanda wannan gaba akan ta ne da sauran hadisai ire-iren wannan, me akadari ya gina mas'alar cewa wa an yaturkal ma'siyata fi sa'atiha, dole ne musulmi ya daina saban Allah a lokacin da yake yi. In dai wa'azi ya cin maka cewa abu kaza bai dace ba, to ba maganar cewa zuwa jimawa, take yinke zama wajibi akan ka ka hannu. Kaga anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da labari ya cin musu mai shele ya ce Allah da manzansa suna hanin ku game da cin naman jakai na gida, to basu ce ba dai bari mu ci wannan kenan ga sai a kori gaba, take yinke aka ringa kife tukwanen akan kasa kuma tare da yanda suke jin yunwa. Wanda wannan yana nuna mana mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi fuci a wajen kwatanta umarni na Allah da manzansa. In dai aka ce musu Allah ya ce kaza ko manzansa ya ce kaza, to take yinke sun ne kauya, ba maganar jinkiri, ba maganar latti. A takaice shine sai yake cewa taba'ahu aliyun, wato aliyun al-madini, wato ya ma Abdullah ibn Muhammad mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Sufyan ibn Uyayna, kina ya masa mutaba'ar wannan lafazi na cewa rafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yadayhi, lokacin da manzon Allah zai ce Allahu akbar, din manzon Allah ya daga hannuwansa. To dan haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu mustahabbancin yawaita fadar Allahu akbar, wato idan an fita fagen daga kuma daga murya ake game da wannan zikiri. Babu ma yukrahu min raf'i sauti fi takbir, qala hadathana Muhammad ibn Yusuf huwa at-Tinnisi, qala hadathana Muhammad ibn Yusuf qala hadathana Sufyan ana Asim huwa an-Nabil ana Abi Usman هو النهدي أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارْوَؤُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ. يَوَا wannan ba Tinnisi ba, Abdullah ibn Yusuf shine Tinnisi, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin daga murya game da yin kabbara. An gane ko a wasu wurare waɗanda suke na daba, shi wancan babi da ya gabata a fagen daga, to daga murya da wannan kabbara shine sunna a kugata. To amma kuma anan malam sai yayi wani babi na musamman wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin, wato daga sauti game da yin kabbara. shine anan malam yazo da hadisin Abdullah ibn Qais al-Ash'ari shine Abu Musa Allah ya kara masa yadda na fada kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya fa kunna idza ashrafna ala wadi mun kasance idan muka hayo wato daga cikin kwari ala anan bi ma'ana min kenan halalna wa kabbarna sai mu yi haylala mu yi kabbara mu ce la ilaha illallah Allahu akbar idan zamu hayo tudu daga cikin kurami in zamu hayo tudu yace haka muke fada muke daga muryan irtafa'at aswatuna yace muryoyin mu sukan daukaka game da wannan zikiri فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعنا صلى الله عليه وسلم سيئتي دمو يا أيها الناس يتي ياكو جماعة اربعوا على أنفسكم وزعنا يتي كسوك قاما كاوننك كسوك قاما كاوننك كبأسن فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وزعنا يتي كسند تيوى أبنججن دكوكي كرا بابا كرما بني kuma ba fakekke bane innahu ma'akum ubangijinku na tare da ku innahu sabihun domin shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayinsa suke fada qaribun kuma makusaci ne da kowa da komai tabarak sumuhu sunansa ya daukaka wa ta'ala jadduhu girmansa ya girmama kaga wannan zikiri ne wanda yake na bulaguro in ka haro tudu ga abinda zaka fada in ka gangara kurami ga abinda zaka fada kamar yadda zamu iske a babi na gaba to anan malam yazo da hadisin domin anan shi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ya fada mana cewa muryoyin mu sukan daukaka game da wannan zikiri idan mun hayo mun fito daga cikin kwari kurami zamu hayo tudu mukan ce la ilaha illallah Allahu akbar to Allah sai yace da mu irbahu ala anfusikum fadan ku saukaka ma kawunanku fa innakum la taduuna asamma wanda kuke fakira ba kurma bane ba ba fa kurma bane ba kuke kira idan aka ce asamam shine kurinci nauyin ji kaga duk wanda yake da nauyin ji sai ka kuga masa sannan zai ji abin da ka faɗa shine ake kira asam kurma kenan idan aka ce abkam bebe kenan abkam bebe akwai bambanci tsakanin bebe da kurma in aka ce bebe shi bebe yana ji amma wajen magana ne ba a gane maganar shi sai an yi da gaske shine ake kira bebanci shi kuma kurma jin ne bayyayi zaka same shi wani kwata-kwata bayyaji wani ko yana da nauyin ji sai an kuga masa to shine ake kira asam je manzo Allah yace la taduuna asamma yace ku san da cewa wanda kuke kira fa ba kurma bane ba to kaga wannan yana ƙara tabbatar mana wato tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ji wanda ya dace da girman sa shin da ji da rashin ji wanne ne aibi rashin ji to ubangiji ta'ala ba kurma bane idan aka ce wa ba kurma bane to menene aibin shi ne dan haka manzo Allah yace innahu sami'un ubangijin ku mai matukar ji ne an gane ko sannan kuma bebanci rashin yin zance aibi ne ko ba aibi bane aibi ne to dan haka ubangiji ta'ala mai zance yanzu ka koma cikin suratul a'raf mutanen annabi Musa banu Isra'il wanda wani shaydani samiri ya kera musu maraki yace haza ilahu kuma ilahu Musa wannan shine Allah ku shine Allah Musa Musa ya bar Allah shi anan ya tafi nema ubangiji ta'ala yake fada alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila shin yanzu ba sa ganin shi wannan maraki baya musu zance kuma baya shiryar da su ga wani tafarki in me suke so bai isa ba ya nuna musu hanya kare kenan ayar mi take tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance, domin sifa ta zance sifa ce ta kamala, rashin yin zance sifa ce ta tawaya, sifa ta tawaya ko bata dace da Ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka annabi manzo Allah yace la tadu fa innakum la taduuna asamma, ku san da cewa fa ba kurma bane fa hukuki kira, wala ga'iban kuma ba fakekke bane ba, duk inda kuke Ubangijin ku yana tare da ku, shine yace innahu ma'aku, Ubangijin ku na tare da ku. Ma'iya anan ma'iya ce amma, ma'ana Allah yana tare da kowa da saninsa da kudurarshi, ya san kowa ya san komai, ba wanda ya isa ya fake masa, kuma yana da iko akan kowa da komai, ba wanda ya isa ya tsire masa. An gane ko? Amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa, kamar yanda ya faɗa ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa. Dan haka ka koma nan cikin risala, nan kusa cikin muqaddima ta risala, cewa annahu fawqa 'arshi al-majidi bi zatihi, sai ce wa huwa fi kulli makani bi ilmihi, yace Ubangiji ta'ala da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa mai girma, amma ko ina akwai sanin shi, duk inda kake sanin Allah yana tare da kai, yana sane da kai, kuma yana da iko a kanka. Shine anan yace innahu ma'akum, lalle Ubangijin ku na tare da ku kenan. Ma'iya amma, duk inda kuke yana ganin ku, yana sane da ku, kuma yana da iko a kanku. Innahu sami'un, shi Ubangijin ku mai matukar ji ne game da duk abin da bayin sa suke faɗa. Qari'un, kuma makusaci ne game da kowa, ba wanda ya isa ya tsire masa. Da haka yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sai yace tabarakasmuhu, sunansa ko kace sunayensa sun daukaka, wa ta'ala jadduhu, kuma girmansa wato ya girmama. Idan aka ce aljaddu shine al'azama, girma kenan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. A takaice dai wannan yana nuna mana wannan zikiri da aka shar'anta mana na bulaguro, to baya dacewa mutum ya ringa daga murya da shi. An gane ko? Ba a daga murya game da wannan zikiri. Dan haka duk wani zikiri koye shi shine sunna, illa zikirin da aka sunnanta kawai bayyana shi a daga murya. Kamar misali irin kabbarori da ake a cikin kwanukan al-ayyamul ma'lumat, kwanuka goma na farkon Zulhijja da kwanukan Mina, daga murya game da wannan zikiri sunna ne. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira, su Abdul wannan Abdullahi ibn Umar, kasuwa ma suke shiga suna daga murya suna wannan kabbarori idan watan Zulhijja ya kama. Haka zikiri na bayan sallah, waɗannan azkar da ake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi ne na Abdullahi dan Abbas, sahabbai suka daga murya su. Amma kasancewar malamai sun yi bayanin cewa wannan salo ne na karantarwa, domin jama'a su koya waɗanda ba su san ba zikirin da ake su koya. Amma shi ma koye shi a yau shine sunna, zaka iya bayyanawa amma ta fuskar karantarwa, domin wanda yake kusa da kai ya san cewa ga abin da yake, in har ka fahimci cewa ya jahilci wannan zikiri. To amma duk wani zikiri koye shi shine sunna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin. باب التسبيح اذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'ancin yin tasbihi lokacin da mutum ya gangara cikin kwari. Idan kana cikin tafiya ka gangara wani kwari ko rani, to abin da aka sunnanta ka yi zikiri, zikirin shine ka ce subhanallah, shine anan malam yazo mana da hadisin Salim ibn Abi al-Ja'ad daga Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yarda yake fada kunna idza sa'idna yace mun kasance idan muna cikin tafiya in mun hayu tudu kabbarna mukan ce Allahu akbar idan muka hayu tudu mukan ce Allahu akbar wa idza nazalna idan muka gangaro wani kurani subhana mukan ce subhanallah an gane ko wannan kenan zikiri na bulaguro in ka hayu tudu ka ce Allahu akbar idan zaka gangara kuma sai ka ce subhanallah sawa'an kana kan kafar ka ko kana kan abun hawa to wannan shine zikirin da aka shar'anta mana na bulaguro idan mutum yana cikin tafiya babu an gane ku kenan hikima anan kamar yanda wato daga cikin magabata suka ce anan da aka hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka shar'anta mana yin kabbara lokacin da muka hayo tudu domin wannan lokacin da mutum ya hayo tudu yakan iya hango wani abu kuma yakan iya dirsuwa a tunaninsa cewa lalle abu kaza abu ne mai girma to anan sai ka tuna cewa duk wani abu mai girma to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fi shi girma shike sama da kowa da komai an gane ku ka hayo tudu ka hango wani gingirme man dutse to anan karka ga girman shi ka hararo girman Ubangijin da ya halicci wannan dutse shi ne kenan hikima in ka hayo tudu ka ce Allahu akbar shi kuma kurani suka ce saboda me yasa abu ne wanda yake nuna kenan kamar kaskanci kamar limewa ne to kasancewar anan da kace subhanallah anan kuma kana tsarkake ubangijinka ne duk wani abu na komawa da baya na kaskanci to ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi shine anan kenan hikima shine yace in zamu hautudu mukan ce Allahu akbar in zamu gangara kurami mukan ce subhanallah باب التكبير اذا على شرف قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف بغندار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه وابن الحجاج الواسطي العتكي عن حسين وابن عبد الرحمن عن سالم وابن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه انه قال kunna idza sa'idna kabbaruna wa idza tasawwabna sabbahana qala haddathana abdullah qala haddathani abdul aziz ibn abi salama an sadih ibn kaysan an sadim ibn abdullah ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idza qafala min al-hajj aw ila umrah ولا اعلمه الا قال على غزو يقول كلما اوفى على ثنيه او فدفد كبر ثلاثه ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا وأتوانا بابيني وانك بياني كما دا أبندي زودة كما زان الله صلى الله عليه وسلم كما دا شرعان تنين كبرا إدامة تنيها يوتدو إدامة تنين شرف معنا تدو كنن مريم أوكي wanda baban da ya gabata yin tasbihi idan mutun ya gangara kurani wannan babin shi kuma yin kabbara idan mutun ya hayu tudu shine anan malam yazo ya koma zawwa da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada yake cewa kunna idza sa'idna mun kasance idan muka hayu tudu kabbarna mukan ce Allahu akbar wa idza tasawwabna idan muka gangara kurami sabbahana sai mu ce subhanallah in zamu gangara kurami sai mu ce subhanallah, in zamu hayo tudu sai mu ce Allahu akbar. Kina mahallu shahid kunna idza sa'idna kabbarna, mun kasance idan zamu hau tudu mukan ce Allahu akbar. Sana hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda na fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qafala min alhajji, idan ya dawo daga hajji. Lafazin qafala bi ma'ana raja'a, dan haka matafiyi dan bulaguro mai dawowa ake ce masa qafil, domin an ciro shi ne daga kuful, idan aka ce kuful shine bi ma'ana ruju, dan haka matafiya yan bulaguro ake ce musu qafila. Shine yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza qafala min alhajj aw alumra, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga hajji ko umra. Wato marwayin yace wala a'lamuhu illa qala al-ghazwi, yace ban san da haka ba kawai iya abin da yake fada idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya dawo daga yaki yakan yi wannan addu'a. To lalle bai kebanta ba dawowa daga yaki, duk wani bulaguro idan mutum ya dawo, sawa'an bulaguro ne na haji ko umra ko kuma daga jihadi ne ya dawo, ko bulaguro ne na kasuwanci, ko bulaguro ne na ziyara, ko ma na menene, idan mutum ya dawo to an shar'anta masa yin wannan zikiri. Yace ya kulu manzon Allah ya kan fada kullama awfa ala saniya, duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hango wato hanya daga cikin hanyoyin gari kenan, lokacin da ya kusanto gari, idan aka ce saniya kenan hanya, an gane ko, ita ce kafa kenan kofa daga cikin kofofin gari, hanyar gari. Ko kuma kullama awfa ala saniya, wanda kuma saniya hallo ana amfani da shi akan hanya ta laddoki wanda yake cikin duwatsu. Sai yace awfad fadin, ko manzon Allah ya hau wani tudu, domin aka ce fadfad wato hako shine ake nihi da fadfad a larabci, shi kuma galibi tudu zaka same shi yana da hako, shine yace awfadfad, ko ya hayo wani tudu, manzon Allah yakan yi kabbara sau uku, yace Allahu akbar Allahu akbar, shine yace kabbara salasa, thumma qala, sanai sai ya fadi wannan addu'a kenan, wannan lokacin da ya tinkaro gari ya kusa isowa ya tsinkayo kenan gine-ginen garin su. To manzon Allah yakan yi kabbara sau uku, sannan sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, an gane ko? Kenan wannan addu'ar lokacin da ka dawo daga bulaguro ka hango gine-ginen garin ku, kake yin wannan addu'a sai kai kabbara sau uku, tunda shine yace kullama awfa ala saniyati awfad fadi, shi in ya hayo tudu kenan wannan kabbara ce yake, in kwa ya tsinkayo gari kenan lokacin da yake kan hanyar dawowa yakan yi kabbara sau uku, sannan sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai ya ce ayyuna, mu lalle masu dawowa ne. Lafazin ayyun an ciro shi ne daga wato al-auba bi ma'ana ar-ruju, shine suke cewa aba ya ubu auban, kamar yadda Allah ya ambaci Annabi Dawud da cewa innahu awwab, ai mai yawan komawa ne zuwa ga Ubangijinsa. In aka ce a'im mai dawowa, awwab kenan mai yawan dawowa, shine yace ayibuna, lalle mu masu dawowa ne, ta'ibuna kuma masu komawa ne da tuba zuwa ga Ubangijinmu, abiduna kuma mu masu kadaita shi ne a cikin ibada, sajiduna kuma mu masu yin sallah ne, ma'ana masu sujada ne ga Ubangijinmu, li rabbina hamiduna, mu kuma masu yabo ne da jinjinawa ga Ubangijinmu. Manzo Allah yakan faɗi waɗannan kalmomi, sai ya ce sadaqallahu wa'ada, Allah ya gasgata alƙawalinsa da yayi ma bayinsa muminai, an gane ko, shine na karya abokan gaba, wa nasara abdahu, kuma ya taimaka ma bawansa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wa hazama al-ahzaba wahdahu, shi kadai da karfin mulkin sa ya karye jama'u na kafirai. An ga domin ya fada wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa hazama al-ahzaba wahda, shi kadai ya karye rundunonin jama'u na kafirai. Qala Salih, wato Salih ibn Kaysan yake cewa fa qultu lahu, sai na fada ga malami na nace alam yaqul Abdullahi, washin Abdullahi ba yana fada ba a riwaya insha Allah cewa aibuna, ma'ana aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun insha Allah, kamar anan aibuna insha Allah, sai yace da baya fadar wannan insha Allah. Haka yanda kaji na fada maka haka aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. صدق الله وعده ونصر عبدا وهزم الاحزاب وحده. هذا كاي تشي كينان الشاهد من هذا الحديث كبر ثلاثا يكن تشي الله اكبر سو اوكو idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hayo tudu lokacin da yake cikin bulaguro nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.